إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أن أوى نامنا قيسوا تعدين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Usman dan Affan Allah yarda da shi wannan majalisi shine na 8 a wannan yammaci na Alhamis 28 ga watan Rabi'ul Akhir hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina sana da shekara 1446 wadda yake daidai da 31 ga watan Oktoba na shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da irin gudunmawar da Uthman dan Affan Allah yarda da shi ya bayar أصلح الحديبية وتروار ديتاكا أصلح الحديبية بيان دمكي يشيني بايم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا أن أيكا سنفرق خراش بن أمية الخزائي يا جيمت مكة بس سوراريش با suka kashe dabbar da yake kanta suka mai yunkurin kashe shi ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kudiri aniyar tura dan aikin sa na biyu shine Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi to amma a karshe sai sayyidina Umar ya ba wa manzon Allah shawari akan wanda yafi cancanta a tura ba shi ba saboda shi mutan Makka suna da kurji a zakatansu dangane da Sayyidina Umar in har suka yi ido hudu da shi to Allah ya san me zai biyo baya Allah ya san yanda al'amarin zai kasance sannan ta daya hannun kuma shi Sayyidina Umar dan kabilar sa ba za su bashi kula da kariya ba a lokacin da Quraishawan Makka suka yi yunkurin tabar da shi to amma idan an dawo an kalli Sayyidina Uthman mutum ne wanda su kansu Quraishawa suna ganin girman sa suna ganin kwarjinin sa yana da haiba a idan su sannan suna kaunar sa to albarkacin waɗannan siffofi da yake da su ko matsayi da yake da su gurin Quraishawa zai yi wahala idan shi aka tura Quraishawa su tabar da shi sannan baya ga haka shi Sayyidina Uthman ɗan kabilar sa za su ba shi kariya ko da mutan Makka Quraishawa sun yi yunkurin tabar da shi sannan kuma yana da dangi masu tarin yawa da za su tsaya a bayansa. Wannan ya sa Sayyidina Umar ya ba da shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ya tura Sayyidina Uthman kamar zai fi. To kuma sai manzon Allah ya gamsu da shawarin Sayyidina Umar, wannan ya sa ya tura Sayyidina Uthman gurin mutan Makka. To Sayyidina Uthman ya kama hanyarsa gabanin ya isa Makka, ya isa wani guri da ake kiransa Baldah, inda wasu daga cikin sashen Quraishawa suka je suka yada sansani. A nan Sayyidina Uthman ya yi ƙoƙarin bijiro musu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewar na farko yana kiransu zuwa ga addinin Musulunci, sannan kuma da a ce za su kame hannayen su daina yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su bar manzon Allah da wasu daban wanda ba su ba, tunda su kan ai kabila ɗaya suke da manzon Allah, manzon Allah ba Quraishi ne, su ma Quraishawa ne. To da a ce za su kame hannayensu su bar manzon Allah da wasu Larabawa daban wanda ba Quraishawa ba, su saka musu ido su ga yaya al'amarin zai kaya. Idan suka yi nasara kan manzon Allah, shikenan su an hutashe da su, su Quraishawa an hutashe da su, dauki ba daɗi tsakaninsu da manzon Allah. Idan kuma manzon Allah ne ya yi nasara kansu, to su zo su karɓi abin da ya zo da shi, su shiga addinin da ya zo da shi kamar sauran mutane. Amma suna ta yaƙarsa gashi duk sun yi rauni, sun ƙare da yaƙi, yaƙi ya tafiyar da maɗaukaka daga cikinsu. To a ƙarshe martanin da suka mayar wa Sayyidina Uthman, Allah ya dade shi, shine duk abubuwan da kake faɗin nan ba yadda za a iya faru har abada. Ma'ana na farko ba za su kame daga yaƙar manzon Allah ba, sa'annan kuma ba za su shiga addinin da manzon Allah ya zo da shi ba, sannan kuma ba su yadda annabi ya shiga musu garin Makka ba. Sayyidina Uthman ya koma ga annabi ya isar masa da saƙonsu cewar ba yadda za a yi su bashi ya iso har ya shiga Makka. Wannan gabar a nan muka tsaya a makon da ya gabata. To gabar da za mu tashi kanta, bayan Quraishawa sun shaidawa Sayyidina Uthman aniyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba su yadda ya shiga Makka ba. To wani abu Sayyidina Uthman ya yi? A nan sai mawallafin wannan littafi ya ci gaba da bayyana mana abin da ya ci gaba da faruwa bayan wannan ra'ayi da Sayyidina Uthman ya saurara daga wani sashe na Quraishawa a wannan guri da ake kiransa Baldah. Ya ce faqama ilaihi Aban bin Sa'id bin al-As فرحب به واجاره. To a wannan guri Baldah da Quraisha suka umurci Sayyidina Uthman ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce masa ba su yadda ya shiga garin Makka. To sai Aban bin Sa'id sai ya maraba da Sayyidina Uthman. Aban bin Sa'id kabila ɗaya suka fito tare da Sayyidina Uthman. Musan Sayyidina Uthman ya fito da kabilar Banu Umayya. To shi ma Aban bin Sa'id ya fito daga kabilar Banu Umayya. To anan shi Aban bin Sa'id bin al-As sai ya yi mazai tashi ya yi maraba da Sayyidina Uthman, sannan kuma ya ce Sayyidina Uthman yana ƙarƙashin kulawarsa. Ma'ana bai yadda wani ko kallon banza ya yi wa Sayyidina Uthman ba. a lokacin fa shi Aban bin Sa'id bai musulunta ba, amma tare da haka yayi maraba da dan aikin manzon Allah. Me yasa? Saboda kabila ɗaya suka fito, ita ce kabilar Banu Umayya. To wannan abun da yayi sai zama masa alheri, Allah sai masa gamo da katar da musulunta, tare da cewa a lokacin bai musulunta ba. Bayan an ƙare sulhul Hudaybiya da kaɗan, sai Allah masa taufiki da musulunta. Shi Aban bin Sa'id wanda ya tashi ya ba wa Sayyidina Usman kariya, Allah ya dade shi. Aban dan Sa'id yayi maraba da Sayyidina Usman, yace kuma Sayyidina Usman yana ƙarƙashin kulawarsa, yace la taqsur an hajatika, yace duk abin da aka turo ka ka isar, to kar ka rage komai, ka je ka isar da shi. Kenan yanzu shi ya ba wa Sayyidina Usman kwaba, ya ba wa Sayyidina Usman kariya. Akan Sayyidina Usman duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiko shi da shi, yayi kokarin isar da abin da Annabi ya aiko shi da shi. Abu na farko kenan da yi. Thumma nazala an farasin kana alaihi, Aban dan Sa'id sai sauka daga kan dokin da yake kai. Fa hamala Uthmana ala sarj, sai ce Sayyidina Usman ya hau kan sirdin dokin da shi Aban din yake. Kaga bayan kariya da ya ba Sayyidina Usman, zai taimaka wa Sayyidina Usman wajen ƙarasawa shiga garin Makka, tunda ai Sayyidina Usman bai shiga Makka ba tukun. Kuma Annabi ya tura shi ya isar da saƙonsa wa duk dokacin mutan Makka. Su waɗannan da ya samu a balda wakilai ne na mutan Makka. Ta kenan saƙon bai gama isa ga mutan Makka gaba ɗaya ba, wani sashe saƙon ya isa gare su. To shi ne Aban ɗan Sa'id ya sauko daga kan dokinsa, ya ɗora Sayyidina Uthman a kan dokin. Waradafahu wara'ahu, shi ma sai ya hau kan dokin, sai zama Sayyidina Uthman yana bayansa, shi kuma yana gaba, suka hau kan doki ɗaya su biyu, da shi Aban ɗan Sa'id wanda ya bada kariya wa Sayyidina Uthman da kuma Sayyidina Uthman, sai kama hanyar shiga garin Makka, Sayyidina Uthman yana bayansa. Yace fa dakala Uthmanu Makkata, suna tafi tare da Aban da Sayyidina Uthman har suka shiga garin Makka. Sayyidina Uthman ya samu ya shiga garin Makka ba tare da tseko ba, ba tare da tsangwama ba, ba tare da ya fuskanci kalubale ba. Da ya samu damar shiga Makka, me ya saura? Sai isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan zai nuna maka cewar wannan mutumi Aban ɗan Sa'id ya yi nagarta, ya yi bajinta, ya taka rawar gani, gashi dai a lokacin bai musulunta ba. To amma wannan nagartar da ya yi, malamai suka ce ita ce ta sanya Allah maɗaukakin sarki ya sanya hasken musulunci a cikin zuciyarsa. Ta yaya ya shiga musulunci? Malaman tarihi sun hakaito mana yadda aka yi ya shiga musulunci. Saboda a wannan lokaci da ya ji saƙonnin manzon Allah, kamar zuciyarsa ta ɗan karaya, amma dai hakan bai sa ya shiga musulunci ba. To bayan an kammala sulhul Hudaybiya, yaƙi ya tsaya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawan Makka. Sai manzon Allah ya yi tunanin ya tafi Khaybar mana, ya je ya ladabtar da Yahudawa, tunda yanzu ɗauki ba daɗi ya yi ƙaranci, ko ya taƙaita, ko ya tsaya tsakaninsa da mutan Makka. To yanzu dama ya samu ya je ya horar da Yahura Yahudawa. To a daidai wannan lokaci da Annabi ya fuskanci Khaybara, sai aka yi sa'a. ‘Yan uwan wannan mutumi da ya shiga da Uthman garin Makka, Aban bin Sa'id, su dama tuntuni suka shiga musulunci tun gabanin hijira, suna cikin as-sabiquna al-awwalun, mutane na farko da suka shiga musulunci, don sun yi hijira ma daga Makka zuwa Habasha. Kaga duk wanda ya hijira daga Makka zuwa Habasha yana cikin mutane na farko da suka karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To akwai ƴan uwan Aban dan Sa'id wanda ya taimaka wa Sayyidina Uthman wajen shiga garin Makka dan isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai ƴan uwansa guda biyu, da Khalid bin Sa'id bin al-As da Amr bin Sa'id bin al-As, ƴan uwan Aban bin Sa'id bin al-As. Su biyu wannan sun musulunta da wuri, sun yi hijira zuwa Habasha lokacin da aka tsangwami masu rauni a Makka, aka hana su su sake su yi ibada yadda ya kamata. Manzon Allah ya musu umarni cewar su yi hijira su bar garin Makka su koma Habasha, saboda garin Habasha gari ne na wani sarki wanda baya zalunci kuma baya yadda ai zalunci a garinsa. Wannan ya sa masu rauni cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda danginsu suka tsangwame su suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha. To cikin jerin wanda suka yi hijira din akwai ƴan uwan Aban bin Sa'id guda biyu, Khalid bin Sa'id bin al-As da kuma Amr bin Sa'id bin al-As. Sun yi hijira sun koma Habasha, can suka zauna har Annabi ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, amma suna Habasha saboda sun samu karbuwa a Habasha kuma sun samu sake a Habasha wajen yin ibada yadda ya kamata, ba mai ce musu cikanka. To lokacin da Annabi ya tafi Khaybara, sun fito daga Habasha waɗannan ƴan uwa guda biyu na Aban bin Sa'id, sun fito daga Habasha za su tafi Madina su je su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su da iyalansu. To amma suna da masaniya kan cewa har yanzu fa ɗan uwansu Aban bin Sa'id bai musulunta ba, suna da masaniya akan haka. Wannan yasa sai suka aika masa wasiƙa, sun fito daga Habasha gabanin su ƙarasa Madina, sai suka aika wasiƙa wa ɗan uwansu Aban bin Sa'id akan cewar ya karɓi wannan addini na musulunci. To dama a baya lokacin da Sayyidina Uthman ya zo da saƙon manzon Allah, kamar yadda muka yi bayani, zuciyarsa ta ɗan karaya kaɗan. To wannan saƙo na ƴan uwansa sai ya yi tasiri cikin zuciyarsa, wannan ya sa kawai take sai ya shiga musulunci. To da ya shiga musulunci sai ya zo ya haɗu tare da su, suka je suka samu manzon Allah a Khaybara. Manzon Allah ya yaƙi Yahudawa, ya yi nasara kan Yahudawa. To shi Aban ɗan Sa'id a take manzon Allah sai ya ayyana shi a matsayin gwamna na Bahrain, ya tura shi Bahrain ya ce ka je ka zama gwamna na a can, ma'ana wakilin manzon Allah. Gabanin a tura shi, Ala ibn al-Hadrami shi ne gwamnan manzon Allah a Bahrain, sai manzon Allah ya canja shi da Aban bin Sa'id, ya tura shi ya je zauna a can, ya ci gaba da kula da garin, yana jagorantar garin har zuwa lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da manzon Allah ya rasu, sai Aban ɗan Sa'id ya dawo garin Madina, lokacin an zaɓi Sayyidina Abubakar ya zama shi ne jagora na al'umma musulmi. Abubakar ya ce wa Aban bin Sa'id, kai da kake gwamna kuma me ya dawo da kai garin Madina? Ya ce shi ya gama aiki ma wani bayan manzon Allah, ba zai sake yi ma wani aiki ba. To Sayyidina Abubakar dai sai ya hakula ya kyale shi ya ayyana wani a matsayin gwamna a garin Madina. To wannan shi ne Aban ɗan Sa'id wanda ya jagoranci Sayyidina Uthman wajen shiga garin Makka don isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mutan Makka kan cewa manzon Allah bai zo da nufin yaƙi ba. To lokacin da Sayyidina Uthman ya samu damar shiga Makka, ya ce fa'ata ashrafahum rajulan rajulan, Sayyidina Uthman sai ya zo ga maɗaukakan Qurayshawa ya dinga bin su mutum ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya yana bibiyarsu, yana isar musu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dama saƙonnin manzon Allah ɗin guda uku, saƙonsa na farko a isar musu kan cewar ba ya zo ba ne da nufin yaƙi, saƙonsa na biyu ya zo ne don ya girmama gurare masu girma, ɗakin Ka'aba, Safa da Marwa. Sannan saƙonsa na uku ya zo ne don ya yi aikin umra, ya ziyarci wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala. wannan sako ne da annabi ya tura sayyidina Uthman ya je isarwa Quraishawan Makka. To sayyidina Uthman yanzu ya samu damar shigowa garin Makka, sai dinga bibiyar su ɗaya bayan ɗaya, su manya-manyan Quraishawan, yana isar musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin su akwai Abu Sufyan bin Harb. Sayyidina Uthman ya isar masa da sakon manzon Allah cewa manzon Allah ba da niyyar yaki yazo ba, yazo ne dan ya girmama waɗannan gurare masu alfarma, sannan kuma yayi aikin umra ya juya ya koma garin Madina. Mutum na biyu cikin jerin mutanen da sayyidina Uthman ya isar musu da sakon manzon Allah akwai Safwan bin Umayya da wasu mutane daban, wanda sayyidina Uthman ya isar musu da sakon manzon Allah a Baldah da kuma cikin garin Makka. Baldah mun ce can ne wakilan Quraishawa suka je suka yada sansani. To dukkansu sayyidina Uthman ya isar musu da sakon manzon Allah da wakilan Quraishawa da suka yada sansani a Baldah da sauran Quraishawan da suke cikin garin Makka, duka sai da sayyidina Uthman ya isar musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wani martani suka mayar su mutan Makka bayan sayyidina Uthman ya isar musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Faja'alu yarudduna alaihi, sai zama martanin da suke mayar wa sayyidina Uthman a yayin da ya isar musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine inna Muhammadan la yadkhuluha alaina abada. Wannan shine martanin mutan Makka. Kaga martanin su yazo iri ɗaya ke da su da wakilan su da suke balda da su da suke cikin garin Makka. Quraishawa duka ra'ayin su ɗaya ne shine ba su yadda ba annabi ya shiga cikin garin Makka. Kenan sayyidina Uthman bayan ya isar musu da sakonni guda uku na annabi cewar bai zo da niyyar yaki ba na farko kenan, nabi ya zo ne da niyyar girmama waɗannan gurare masu alfarma, na uku kuma ya zo da niyyar yin aikin umra, amma su martanin su shine ba su yadda annabi ya shigo ba, ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin Makka ba. Wa arada al-mushrikuna ala Uthmana an yatufa bil bayt, sai suka ce tabbas Muhammadu fa ba mu yadda ya shigo Makka ba, amma kai mun daga maka kafa zo ka yi dawafi jikin ɗakin Ka'aba. Ma'ana sun ɗaga sayyidina Uthman kafa, shi zai iya yin dawafi, amma ba su yadda manzon Allah ya shigo yi dawafi, amma shi sayyidina Uthman sun ɗaga masa kafa. Wannan me zai nuna mana? Zai ƙara fito mana da matsayin Uthman a gurin Quraishawa, mutum ne wanda yake da kima. Wannan yana daga cikin abin da sayyidina Umar ya yi la'akari da shi, cewar sayyidina Uthman yana da daraja, yana da kwarjini, yana da haiba, yana da kima a gun Quraishawa. Matukar annabi ya tura shi gurinsu, to ba da za a yi su tabar da shi, kuma za su saurare shi. To kuma abin da ya faru kenan. Na farko sun saurari sayyidina Uthman ya isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu sun daga wa sayyidina Uthman kafa akan zai iya yin dawafi jikin ɗakin Ka'aba. To shin sayyidina Uthman ya yadda ya yi dawafin? Ya ce fa aba, sayyidina Uthman sai ya kiyaye dawafin. Me ya hana sayyidina Uthman ya yi dawafi? Ya ce ba yadda za a yi ya zo ya yi dawafi jikin ɗakin Ka'aba manzon Allah bai yi ba. Ya ce ba zai yi wannan ba. Ya ce in har kun ga na yi dawafi jikin ɗakin Ka'aba, to kun ba da dama wa manzon Allah ya shigo ya yi dawafi, to wannan shi zai ba ni dama ni ma ne. Amma matukar manzon Allah bai yi ba, to ni ma ba zan yi ba. To yanzu sayyidina Uthman ya isar musu da sakon manzon Allah, su ma sun mai da martanin su ba su yadda manzo Allah ya shigo garin Makka ba, amma shi sun daga masa kafa ya dawafi. To baya ga wannan akwai sako na biyu ko sako ga mutane biyu, dama kashin mutanen da annabi ya tura sayyidina Uthman ya isar da sakonsa gare su kashi biyu ne. Kashi na farko mushrikai su daga cikin Quraishawa, sayyidina Uthman ya isar musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu sayyidina Uthman ya isar da sakon manzon Allah ga mushrikai. Sai kashi na biyu sune masu rauni daga cikin musulmai wanda ba su samu damar yin hijira ba, wanda dangin su suka hana su su yi hijira, kuma dai suna nan cikin musulunci. To su ma akwai sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sayyidina Uthman ya isar da shi gare su yace wa qama Uthman bi tablighi risalati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila almustad'afina bi makkata wa basharahum bi qurbi alfaraji wal makhraji to bayan sayyidina Uthman ya isar da sakon manzon Allah ga kashin farko sune quraishawa mushrikai sai ta samma isar da sakon manzon Allah wa kashi na biyu sune musulmai masu rauni da suke zaune cikin garin Makka ya musu bushara cewar insha Allah mafita tana nan tafi yanayi da suke ciki na kunci da kuntatawa ya kusa ya zama tarihi al'amarin zai zamanto ya yaye musu kuncin da suke ciki zai zama ya tafi daga gare su sa'annan kuma mafita tana nan tafi nan kusa ba da dadewa ba wannan shine sako na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Uthman ya isar da shi ga masu rauni cikin musulmai da suke zaune a garin Makka da basu iya sun yi hijira daga Makka sun koma garin Madina ba wa akhadha minhum risalatan shafahiyatan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to bayan ya isar musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ya karbi sako daga gurin sayyidina Uthman sai ya karbi sako daga gurin masu rauni cikin musulmai da basu samu sun yi hijira ba wanda suke zaune a Makka ya karbi sako daga gurin su baki da baki sakon nasu shine ikra ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama minna salam idan ka koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace muna masa sallama sannan kuma innal ladhi anzalahu bil hudaybiyya laqadirun ala an yudkhilahu batna makka su shaidawa manzon Allah cewa abinda suke ga ya manzon Allah kwantar da hankalinsa dan quraishawa sun hana shi shiga garin makka sai ya daga masa hankali babu wani abu a ciki ya shaida manzon Allah cewa Allah da ya hukunta annabi ya sauka Hudaybiyya ai Allah ne ya hukunta annabi ya sauka Hudaybiyya in ba amince ba mun yi bayani a majalisin da ya gabata da wancan majalisi ta yaya Allah ya hukunta annabi ya sauka Hudaybiyya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso Hudaybiyya da taguwar sai ta kwanta ta kitashi aka kada aka rawa ta tashi ta har ma wasu suke ga kamar ta yi turjiya sai annabi ya ce a ba ta yi turjiya ba saboda turjiya ba ɗabi'ar ta bace ma'ana ba ta yi taurin kai ba saboda taurin kai ba ɗabi'ar ta bace abinda ya hana ta shiga ga garin Makka shine abinda ya hana giwayen Abraha kaga kenan Allah ne ya hana annabi ya karaso garin Makka Allah ne ya hukunta annabi ya sauka a Hudaybiyya to shine masu rauni cikin musulmai waɗanda suke zaune a Makka suka ce a isarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar wanda ya hukunta wa manzon Allah ya sauka a Hudaybiyya yana da ikon ya shigar da shi ƙwaryar garin Makka a duk lokacin da ya ga dama kenan yanzu ba hanin Quraishawa bane ya hana annabi shiga Makka ikon Allah ne Allah da ya hukunta annabi ya sauka a Hudaybiyya shi zai hukunta ma annabi ya zo ya shiga garin Makka saboda haka kar annabi ya daga hankalinsa wannan sakon su kenan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yanzu idan mun kula da wannan bayani za mu fahimci cewar sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Uthman da su sayyidina Uthman duk ya isar da waɗannan sakonni sannan mutanen da manzon Allah ya tura sayyidina Uthman ya isar musu da sakonni sun saurari sakonnin manzon Allah kuma sun ba da martani a koma wa manzon Allah da shi martanin mushrikan Makka Quraishawa ga manzon Allah bayan sun saurari sakon manzon Allah daga gurin sayyidina Uthman shine a cewa manzon Allah ba su yadda ya shigo Makka ba
wannan shine martanin shi martanin masu rauni cikin musulmai wanda suke zaune a garin makka ba su samu damar yin hijira ba ga manzon Allah dan shine a ce manzon Allah suna masa sallama sannan ya kwantar da hankalinsa na rashin shigansa makka wanda ya hukunta masa ya sauka a Hudaybiyya yana da ikon ya hukunta masa shiga garin makka duk sanda ya ga dama shine Allah subhanahu wataala wannan shine abun da ya faru to yanzu me ya rage abun da ya rage shine sayyidina Uthman ya koma ya isarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakonnin waɗannan mutane kuma ya shaida manzon Allah cewar sakon da manzon Allah ya tura shi da shi ya isar ga Qurayshawan Makka mushrikai sannan sakon da ya tura shi da shi zuwa ga masu rauni cikin musulmai da suke zauna a Makka shi ma ya isar to gabanin sayyidina Uthman ya juya ya koma Hudaybiyya inda manzon Allah yake da shi da sauran sahabbansa yace wa tasarrabat sha'i'atun ila almuslimina mufaduha anna Uthmana qutila to anan fa sai jita-jita ya watsu har ya isa Hudaybiyya gurin musulmai kan cewar sayyidina Uthman da annabi ya tura shi garin Makka ya je isar da sakon annabi to fa an kashe shi jita-jita sai ta kai kawo ya karada ga baki dayan cikin al'umma musulmi kan cewar an kashe sayyidina Uthman haka jita-jita take shedan sai kirkire abu sai ya sa a tunanin wani shi kuma yanzu zai watsa wannan abun sai kaga kamar wutan nefa sai kaga ya tafi inda ba a zato ba a tsammani tafiyar da sai an shafe kilomita 100 kaza a isa sai kaga a sakan daya sakon jita-jita ya yafi ya isa jita-jita ɗan uwa yana da illa shi yasa annabi ya haramta mana watsa jita-jita shine ka yada abin da baka da tabbacin faruwansa a hadisi wanda aka samu daga Anas dan Malik Allah yarda da shi Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana ko ya kyamata a gare mu kila wa kala ya da jita-jita ya da abin da ba a da tabbacin sa ya da abin da ba a da hakikanin faruwansa annabi ya kyamaci wannan gare mu to yanzu jita-jita ya isa ga musulmai kan cewar sayyidina Uthman da annabi ya tura ya je ya isar da sako wa mutan Makka an kashe shi to wani mataki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka lokacin da labarin nan ya iske manzon Allah fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ila mubaya'atihi ala qitalil mushrikina wa munajazatihim fastajaba sahabatu wa bay'uhu ala almaut manzon Allah da ya ji labari cewar Usman da ya tura masa ya isar da sakonsa an kashe shi sayyaye kuwa cikin sahabbansa cewar su masa mubaya'a wajen yakar mushrikan Makka dan daukan fansan jinin Usman da kuma gamawa da su ga baki ɗayan su sun yarda za su hada kai da annabi ya yaki Qurayshawan Makka saboda sun kashe masa dan aika shine Uthman fastajaba sahaba sahabai sai suka amsa annabi suka ce 100% ya rasulullah mun yarda shine anan yace wa bay'uhu ala almaut sai suka yi mubaya'a wa annabi akan mutuwa ko za su mutu sai sun mara wa annabi baya wajen daukan fansan jinin Usman wajen yakan mutan Makka in ma ko su gama da mutan Makka Qurayshawa mushrikai ko kuma a gacin haka in ba su samu damar gama da su ba duk su mutu sun yarda da wannan haka wata riwayar ta bayyana siwal jadd ibn qais mutun ɗaya ne bai yi mubaya'a wa annabi ba dama adadin mutanen da annabi ya fita da su aka je aka sauka a Hudaybiya mutum 1400 ne. To a cikin mutum 1400 ka cire Sayyidina Uthman. Me yasa zaka cire Sayyidina Uthman? Ai shine aka aika shi yaje isar da sakon manzon Allah garin Makka. Kuma a kansa ne jita-jita ta dawo cewar an kashe shi. Yanzu mutum 1400 idan ka cire Sayyidina Uthman zai zama saura 1399. To a cikin 1399 an samu mutum daya da ya kiyaye yi mubaya'a wa manzon Allah shine Jadd ibn Qais saboda shi munafiki ne. Yana a cikin tawagar Annabi an samu munafiki. Shi sai bai yi mubaya'a wa Annabi ba, ma'ana bai yadda zai hada kai da Annabi wajen yakar mutan Makka ba. Sai zama yanzu mutum nawa ne suka yi mubaya'a wa Annabi? Mutum 1398 su ne Allah ya jinjina musu a cikin Alkur'ani. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah ya yarda da mu'minan da suka yi maka mubaya'a karkashin bishiya. A yayin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya, Allah ya yarda da mu'minai a yayin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya. Allah subhanahu wata'ala bayyana cewar fa'alima ma fi qulubihim. Allah ya san abin da ke cikin zukatansu, ma'ana Allah ya san zukatansu wankakkun zukatu ne. Fa anzala sakinata alaihim, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwa a gare su. Wa asabahum fathan qariba, to anan sai suka yi mubaya'a wa Annabi cewar za su mara wa Annabi baya wajen yakar mushrikan Makka, wajen ganin bayan mushrikan Makka. Dan me? Dan daukan fansar jinin Uthman. Allah ya dade shi. Ko da za su mutu sai dai su mutu. Aka wata riwaya ta bayyana, wa fi riwayatin anna al-bay'ata kanat ala sabr, wata riwaya daban kuma ta bayyana cewar mubaya'ar da suka yi wa Annabi sun yi mubaya'a Annabi ne akan hakuri, cewa duk abin da zai je yanzu za su yi hakuri su kasance tare da manzon Allah wajen yakan mutan Makka, Qurayshawa, mushrikan Makka, dan daukan fansan jinin Sayyidina Uthman. Wa fi riwayatin, wata riwaya kuma ta bayyana ala adamil firar, za su mara manzon Allah baya ya je ya yaki mutanen Makka ba tare da sun gudu ba. Kaga riwayoyi guda uku. Riwaya farko ta bayyana sun yi mubaya'a manzon Allah, za su yaki mushrikan Makka ko da ku za su mutu. Riwaya ta biyu ta bayyana cewar sun yi mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewar za su yaki mushrikan Makka, duk kuma wahalar da za su fiskanta za su yi hakuri. Riwaya ta uku kuma ta bayyana cewar sun yi mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewar za su yaki mushrikan Makka ba za su gudu ba. Waɗannan su ne riwayoyi guda uku. To wacce ce za mu rinjayar cikin waɗannan guda uku mu ce ita ce mubaya'ar da sahabban nan suka yi wa manzon Allah? Shin mubaya'a akan mutuwa ne suka masa cewar sai dai su mutu, ko kuma mubaya'a suka masa kan duk wahalar da za su fuskanta za su yi hakuri, ko kuma mubaya'a suka masa kan cewar ba za su gudu ba wajen yakar mutan Makka? Yace wala ta'aruda fi zalika, yace waɗannan riwayoyi guda uku ba su yi karo da juna ba, balle a rinjayar da wata akan wata. Me yasa? Yace li'anna al-mubay'ata 'ala al-maut ta'ani as-sabru ta'ani as-sabra wa 'adam al-firaj, saboda mubay'a akan mutuwa abinda take fassarawa, abinda take nufi shine duk wanda yace ya maka mubay'a akan mutuwa kenan zai yi hakuri. Duk kalubalen da zai fuskanta, matukar ya maka mubaya akan mutuwa zai hakuri da kalubalen. Sa'annan kuma matukar ya maka mubaya akan mutuwa ba yadda za a yi gudu. Kaga kenan sashe na ƙara ƙarfafa sashe, sashe na ƙara fito da sashe. Kenan cewa da aka yi wata riwaya bayyana da ta yi cewa sun masa mubaya akan mutuwa haka ne, wata riwaya da ta bayyana cewa sun masa mubaya akan hakuri haka ne, saboda wanda ya yi mubaya akan mutuwa dole sai ya yi hakuri. Sannan riwayar da ta bayyana cewa sun masa mubaya akan ba za su gudu ba, yanzu duk wanda ya yi mubaya akan mutuwa ai dole sai ya tsaya bai gudu ba, saboda wanda ya gudu kenan yana gudun mutuwa. Ga kaga kenan zai zamanto riwayoyin guda uku ba su ci karo da juna ba. to anan yanzu annabi ya nemi a masa mubaya'a kuma duk sun yarda za su masa mubaya'a akan mutuwa sai dai su mutu wajen ganin sun taimaka wa manzon Allah wajen yakan mutanen Makka sa'annan kuma za su yi hakuri akan haka din sa'annan ba za su gudu ba yace wa kana awwalu man baya'ahu ala zalika abu sinan abdullah ibn wahab al-asad وكان اول من بايعه على ذلك ابو سنان عبد الله بن وهب الاسدي متن na farko da ya fara yin mubaya'a wa manzon Allah kan cewar zai yi hakuri ba zai gudu ba wajen yakar mushrikan makka sai dai ya mutu shine abu sinan عبد الله بن وهب الاسدي فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته to sai sauran mutane cikin sahabban manzon Allah suka fito a bayansa suna ta mubaya'a wa manzon Allah akan mubaya'a sadayi a kalar mubaya'a sadayi cewa ya manzon Allah na maka mubaya'a wajen yakan Quraishawan Makka sai dai in mutu zan yi hakuri zan jajirce zan tsaya ba gudu ba ja da baya da wannan lafazin kowane ɗaya daga cikin sahabban annabi mutum 1398 suka yi mubaya'a wa manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تباين سنجم النبي مبايع وانن عددين متن دبو ايدة اريؤك دا تسا اندى تقص سي منزان الله يتلقى حنن سندام منزان الله صلى الله عليه وسلم سي يتلقى حنن سندام سي تي هذه يد عثمان يتي وانن حنن ناوكما shine hanun Usman nayi mubaya'a wa Usman a madadin sa Annabi yayi mubaya'a wa Sayyidina Usman a madadin sa sai sanya hanunsa na dama akan hanunsa na hagu a matsayin hanunsa na dama shine hanun Sayyidina Usman yayi masa mubaya'a kenan Annabi shi ya wakilci Sayyidina Usman wajen mubaya'a to shine malamai suka ce wannan yake nuna maka mubaya'ar da Annabi yayi wa Sayyidina Usman a madadin Sayyidina Usman ta ci alkhairi da albarka akan mubaya'an da kowa yayi akan karan kansa me yasa mubaya'ar da Annabi yayi wa Sayyidina Usman a madadin sa ta fita sauran alkhairi ta fita sauran albarka saboda hannun Annabi ya fi na kowa albarka cikin sahabban sa to kowa kuma cikin sahabban sa shi yayi wa kansa mubaya'a wa kansa Annabi kuma shi yayi wa Sayyidina Uthman mubaya'a a madadin sa to sai zaman to mubaya'ar da aka yi wa Sayyidina Uthman ta fita kowanne cikin jerin sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to anan yanzu an gama yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wannan mubaya'ar da aka yi wa manzon Allah kamar yadda muka yi bayani a baya Allah madaukakin sarki ya ambace ta cikin alqur'ani kuma ya jinjinawa waɗanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah kamar yadda muka ambata a baya kadan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajar lalle Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai a yayin da suke yi maka mubaya'a karkashin bishiya wace mubaya'a suka yi wa sayyidina wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan yakar mushrikan makka da kuma ganin bayan mushrikan makka saboda sun kashe wa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan aiken sa to sai Allah ya jinjina ma waɗannan bayin Allah da suka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yabe su ya nuna cewa ya saukar da nutsuwa a cikin zakatun su sannan a wani guri kuma Allah ya nuna cewa mubaya'ar da suka yi wa manzon Allah ma mashi suka yi wa mubaya'ar innal ladina yubayyi'unaka انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه دوان da suka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Hudaybiya ai sun yi mubaya'ar ne kawai wa Allah subhanahu wataala kenan wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a yayi wa Allah mubaya'a subhanahu wataala wannan yake nuna mana falalar mutanen da suka yi mubaya'a wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sannan a cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar waɗannan bayin Allah da suka yi mubaya'a wa shi annabin karan kansa hadisai daban-daban akwai hadisi da aka samu daga Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an kammala masa mubaya'a sai yake ce ma wanda suka masa mubaya'a antum khairu ahli al-ard ku ne mafi alkhairin duk wanda ke rayuwa a ban kasa kenan duk wanda ke rayuwa a ban kasa ba wanda ya kai su alkhairi saboda me saboda mubaya'ar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sai dai su mutu wajen ganin sun yaki mushrikan makka da annabi ya kuduri aniyar yakarsu to annabi sallallahu alaihi wasallama sai jinjina musu bisa ga wannan nagarta ta su cewar babu wani wanda ya kai su alkhairi cikin wanda ke rayuwa a ban kasa a hadisin kuma da Imam Muslim ya fitar da shi manzo Allah ya ce la yadkhulun nara insha Allah ahadun bay'a tahta shajara annabi ya ce ba mutun daya cikin jerin mutanen da suka yi masa mubaya'a karkashin bishiya a Hudaybiya ba mutun daya da zai shiga wuta kenan dukan su yan aljanna mutun 1399 tunda yanzu Usman annabi ya masa kaga sun zama da 99 ke to waɗannan ba mutun daya daga cikin su da zai shiga wuta anan gurin ƴan uwa idan mun fahimci abin da yake ya kawo asulhul hudaybiya za mu fahimci cewar sayyidina Uthman na farko ya taka rawar gani a ina ya taka rawar gani na yanda ya kutsa ya shiga garin Makka ya isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu sayyidina Usman ya fita da tarin falalar da sauran sahabbai ba su same ta ba asulhul hudaybiya tayaya fiska ta farko ta yadda manzon Allah ya nemi amara masa baya wajen yakan mushrikan Makka dan daukan fansan jinin sayyidina Uthman lokacin da jita-jita ta zo kan cewar an kashe shi kaga wannan yake nuna mana matsayin sayyidina Uthman a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan har ila yau abin da zai ƙara fito mana da matsayin sayyidina Uthman a wannan Hudaybiyyan sulhul Hudaybiyya yadda manzon Allah ya daga hannunsa na dama ya dora a hannunsa na hagu kan cewa wannan hannunsa na daman ya wakilci sayyidina Uthman ya wajen yi makansa mubaya'a yanzu kamar Usman ne yake wa annabi mubaya'a sai zamanto hannun annabi ai ya fi hannun Uthman albarka to amma annabi da hannun nasa ya wakilci sayyidina Uthman wajen yi wa kansa mubaya'a a madadin sayyidina Uthman to kaga anan zai ƙara fito mana da matsayin sayyidina Uthman a wannan sulhu da aka yi na Hudaybiyya to wannan zai mai da martani dangane da cece kuce da wasu daga cikin al'umma wanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci suke akan sayyidina Uthman na sukarsa da suke yi kan cewar mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asulul hudaybiyya suka ce Usman bai halarci mubaya'a ba to lokacin da aka zo aka kewaye gidan sayyidina Uthman wanda suka kashe sayyidina Uthman daga cikin dalilai da suka rika wanda ya ba su dama su kashe sayyidina Uthman suna tuhumar sayyidina Usman kan cewa wai bai halarci sulhul hudaybiyya ba to yanzu ɗan uwa wanda ya karanta tarihi kuma wanda yake da hankali shin zai zargi sayyidina Uthman akan cewa bai halarci sulhul hudaybiyya ba me hankali ba zai zargi sayyidina Uthman akan rashin halartar sulhul hudaybiyya ba duk wanda kaga ya zargi sayyidina Uthman akan rashin halartar sulhul hudaybiyya zai iya fadawa cikin ɗayan uku in ma ko jahili ne shi bai san abin da ya faru ba to jahili zai iya tuhumar sayyidina Uthman dan wanda ya san abin da ya faru ba yadda za a yi ya zargi sayyidina Uthman sai dai in jahili ne bai karanta abin da ya faru ba wannan na farko kenan zai iya yuwa ta yi jahili ne in jahili ne babu mamaki idan ya zargi sayyidina Uthman akan rashin halartar sulhul hudaybiyya to in bai zama jahili ba wata kil kuma ya zama mahaukaci mahaukaci shine zaka ga masa abu ba shi da hankalin da zai fahimci abu zai iya yuwa ya karanta amma mahaukaci ne ba hankalin da zai fahimta to a yanzu duk wanda zai zargi sayyidina Uthman kan cewar bai halarci sulhul hudaybiyya ba idan ba jahili bane ya karanta to mahaukaci ne ko kuma daqiqi daqiqi wanda baya fahimta saboda mutum in dai mai fahimta ne ya karanta gashi nan ya ga yanda dalilin da ya haifar da sulhu sannan kuma da yadda aka aiwatar da sulhu in dai yana da fahimta ba mahaukaci bane kuma ba daqiqi bane ba yadda za a yi yazo yana zargan sayyidina Uthman da rashin halartar sulhul hudaybiyya to sai na uku kuma sai dai in ba musulmi ba wanda ba musulmi ba kuma ba abun mamaki bane dan ya zargi sayyidina Uthman ai sun zargi ma wanda ya fi sayyidina Uthman alheri shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kira manzon Allah da boka sun kira manzon Allah da mawaki sun kira shi da matsubbaci sun ce masa mahaukaci duk sun ga manzon Allah wannan to kaga yanzu wanda ba musulmi ba idan ya zargi sayyidina Uthman ai ba abun mamaki ba saboda an zargi sayyidina Uthman an zargi wanda ya fi sayyidina Uthman alheri to ba wanda zai zargi sayyidina Uthman da rashin halarta sulhul hudaybiyya sai wanda yake cikin waɗannan bangarori guda uku ko ya fada ɗaya daga cikin su in ma ko ya zama jahili bai karanta abin da ya faru ba to wannan in ya zargi sayyidina Uthman da rashin halarta sulhul hudaybiyya ba zai zama abun mamaki ba saboda jahili ne bai san me ya faru ba in kuma bai zama jahili ba kuma ya karanta abin da ya faru to zai iya yiwa ya zama ko daqiqi ne bai fahimta ba ba shi da fahimta ko kuma mahaukaci ne mahaukaci zaka karanta masa ka kwana ka wuni kana karanta masa bai san me kake ba to tayi mahaukaci ne ba shi da hankalin da zai fahimta to in kuma bai zama mahaukaci ko daqiqi ba tayi ba musulmi bane saboda musulmi dai ba yadda za a yi ya zargi sayyidina Uthman da rashin halartar sulhul hudaybiyya saboda dalilai guda biyu dalil na farko asali sulhul hudaybiyya ma dan wa aka kulla shi ba dan sayyidina Uthman bane ba dan jita-jita ta dawo kan cewar an kashe sayyidina Uthman bane wannan yasa ran annabi ya baci yaya za a yi ya tura dan aikin sa kuma a kashe masa dan aike to yau kuwa sai ya ga bayan mutan Makka sahabbansa su zo su masa mubaya'a akan yakar mutan Makka sai ya ga bayan su dan wa aka kulla sulhu dan sayyidina Uthman sai kaga rashin fahimta ne da daƙiƙanci ka zo kana cewa sayyidina Uthman bai halarci sulhul hudaybiyya ba sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an kammala masa mubaya'a ya wakilci sayyidina Uthman a madadin sa yayi wa sayyidina Uthman mubaya'a sai aka wayi gari mubaya'ar da aka yi wa sayyidina Uthman ta fi ma mubaya'ar da saura suka yi wa kawunansu me yasa saboda hannun annabi ya fi na sauran albarka kuma da hannunsa mai albarka ya wakilci sayyidina Uthman wajen yi masa hakinan sayyidina Uthman ya halarci sulhul hudaybiyya tunda annabi yayi a madadin sa to kaga kenan bai kamata a zargi sayyidina Uthman ko a tuhume shi da rashin halartar sulhul hudaybiyya ba kamar yadda waɗanda suka kashe shi suka riki wannan a matsayin dalilin da yasa suka kashe shi ko cikin jerin dalilan da suka sa suka kashe shi sannan kuma a yau ana samu wasu daga cikin al'umma da suke danganta kansu zuwa ga musulunci zaka ji suna tuhumar sayyidina Uthman da wannan tuhuma din wacce kuma kamar yadda nayi bayani ba za a tuhumi sayyidina Uthman Allah ya dade shi da irin wannan tuhuma ba a ƙarshe hadisin da mawallafin wannan littafi ya karkare wannan babi na sulhul hudaybiyya da shi yace wa an Anas qala lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi bai'ati ridwan kana Uthman ibn Affan ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila ahli makkata fabaya'ahu an-nas wannan hadisi an samu daga Anas dan Malik Allah ya dade shi da babansa gaba daya Allah ya dade shi yace lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi bai'atir ridwan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni da bai'atir ridwan mubaya'a wacce take yardadda gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kana Uthman ibn Affan ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahli makkah a dade wannan lokaci sayyidina Uthman ya kasance manzon Allah ya tura shi gurin mutan makkah fabaya'ahu an-nas sai mutane suka yi mubaya'a manzon Allah kenan Usman baya sanda aka yi mubaya'a manzon Allah din fa qala sai manzon Allah yace inna Usmana fi hajati llahi wa hajati rasulihi manzon Allah sai yace lallai Usman ya tafi biyan buƙatar Allah da manzonsa tunda ya tafi ne isar da sakon manzon Allah to ya tafi biyan buƙatar Allah da manzonsa fa daraba bi ihdai yadayhi ala al-ard فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم النبي صلى الله عليه وسلم sai buga hannunsa akan kasa yace wannan kuma a madadin sayyidina Uthman nayi mubaya'a wa Uthman a madadin sa Anas bin Malik sai yace sai aka wayi gari hannun sayyidina Uthman ta ta alkhairi akan sauran hannaye kai kamar yaya yanzu annabi aida hannunsa ya buga ne albarka cewa wannan na Usman ne to wannan hannu sai ta zama tafi alkhairi akan sauran hannaye da suka yi wa annabi mubaya'a hannaye nawa ne suka yi annabi mubaya'a hannaye 1398 su suka yi wa annabi mubaya'a to sai hannun ƙarshe da annabi ya cikata da shi yace wannan na Usman to a cikin jerin hannaye 399 ne fa albarka na ƙarshe ya aka yi fa albarka saboda hannun manzon Allah ba hannun da yake hannun manzon Allah albarka to sai aka wayi gari hannun ƙarshe yafi kowanne albarka kuma hannun ƙarshe da shi aka yi wa sayyidina Uthman mubaya'a ya zama mubaya'ar sayyidina Uthman tafi kowace mubaya'a albarka to kaga ba yadda za a yi wani ya tuhumi sayyidina Uthman da rashin halartar mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sulhul Hudaybiya to kaga anan gurin tabbas ɗan uwa mun fahimci irin gudunmawa da sayyidina Uthman ya bayar daga baya kuma sai bayyana manzon Allah cewa sayyidina Uthman fa ba a kashe shi ba sai ga sayyidina Uthman ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya murna yayi farin ciki da ya ga sayyidina Uthman sai bayyanci cewar maganganun da aka yi ta yadawa a baya kan cewar an kashe Uthman wannan daga shedan ne jita-jita ce shi yasa ba a so mutane suna yada maganganun da ba su da tabbacin hakikanin su ba su da tabbacin faruwan su annabi ya hana a yada yace wa kari halakum kila wa qala manzon Allah ya kyamata gare ku watsa jita-jita kenan watsa jita-jita ba abun so bane a addinin musulunci abun da kuma ya zama ruwan dare musamman a social media da kaga labari sai ka yada nan ka yada can to idan labarin ya zama ba na gaskiya ba zaka amsa tambaya gaban Ubangiji subhanahu wataala ranan gobe kiyama kuma ga duk adadin mutanen da ka yada wannan labari zuwa gare su da kuma yanda labarin yayyado yayi tasiri ko na irin tasiri yayi bawa zai amsa tambaya gaban Ubangiji subhanahu wataala saboda haka al'umma musulmi a guji yada jita-jita saboda kuren lokaci zamu dasa aya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah subhanahu wataala ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh